A yayin da kakar zaben shugaban kasa da yan majalisun Najeriya ke kara karatowa jami'an tsaro a jihar Oyo sun yi kashedi tare da bayyana irin matakai ko shirin da sun kai don tabbatar da cewa an yi zabubbukan lamun lafiya. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Abiodun Ojude, ya ce za su yi amfani da dukkan karfin doka ga duk wasu mutane ko mutum da ke kumajin tada zaune tsaye ko aka kama shi da harsasai ko makamai to zai yabawa a yazaki. Shi ko jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense Olusegun Oluwale ya zayyana irin matakan da za su ɗauka don ganin zaben ya tafi daidai.
Yagoku, area B is at Akinyele. We have one in Oyo, another one at Ogunmosho, is in Igbora.
Mr. Olusegun Oluwale yace suna da yankuna guda shida da sun kakebe. Yanki na daya shine Iyaganku, Akinyele na biyu da uku na yankin Oyo, sai ta hudu a garin Ogunmosho, is in Igbora. Ta yadda za su kai ga talakawa kuma su kare dukiyoyi da rayukan jama'a a lokaci da bayan zaben ya buƙaci jama'a da su dafawa jami'an tsaro baya don a gudanar da zaɓuɓɓukan lafiya. Kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan, Manjo General Okundele Azinta, ya ce a bisa umarnin hafsan hafsoshin Najeriya, runduna ta biyu ta sojojin Najeriya ta tsara wasu aikace-aikace don tabbatar da tsaro ga jama'a da dukiyoyinsu musamman a lokacin da ake shirin yin babban zaɓen na shekarar 2019.
Area of responsibility in order to ensure security of lives and properties, especially as we go towards the 2019
General Azinta ya buƙaci jama'a da su fito su kaɗa ƙuri'unsu ba tare da wata shakka ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.